asusun tallafin yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce a Najeriya akwai yara kimanin miliyan 10,500 waɗanda ba sa su a makaranta ba. Wakiliyar asusun a Najeriya Madam Jane Go ta shaida hakan a Bauchi a lokacin da take ganawa da gwamnan jihar Bauchi Alhaji Muhammad Abubakar a gidan gwamnatin jihar.
Najeriya tajino has 10.5 million children out of school. In the global affairs, I think we really need to make sure that we reduce this because it's not good for Nigeria to have so many children maybe not counted.
Wannan yanayi bai kamata ba, sabili da haka za mu yi iya kokari domin rage yawan yara da ba sa zuwa makaranta.
How do we make Quranic education integrated? That we have the curriculum plus the Quranic, and I think the state has also been working on that.
Ta ce za mu duba yadda za a inganta fannin karatun Arabiya da zai daidai da manhajar karatun boko.
Bauchi state is one of our states that we would like to that we have been working many years, that we have had a good relationship with all the governments.
Wakiliyar UNICEF din ta ce jihar Bauchi tana daga cikin jihohin da suke ayyuka tun ba yau ba, saboda haka za a ci gaba da gudanar da ayyuka a fannonin ilimi, kiwon lafiya kuma tsaftar muhalli. A nasu jawabin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Muhammad Abubakar ya ce a wannan lokaci ina mai tabbatar da samun goyon baya ga dukkan shirye-shiryen da ƙungiyoyi da suke ba da tallafi.
At the periodic review, I renewed the commitment of the Bauchi state government to all programs supported by donor agencies.
Ya ce a kowane wata za mu keɓe wani kaso a matsayin tallafi ga asusun.
We'll be setting aside no matter how little every month so that we will remain true to my commitments to these fundings in the various sectors, the sectors of health, the sectors of education.
Suka hada da fannonin kiwon lafiya, ilimi da kuma inganta rayuwar al'umma.
Social development.
Abdulrahman Muhammad Mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.